Gwamnonin jam'iyyar APC mai mulki sun gana da shugaba Buhari a fadar Aso Rock don zantawa kan hanyar maslaha a kan rikicin shugabancin jam'iyyar da ya kai ga shiga kotuna daban-daban. Duk da kotun ɗaukaka ƙara ta janye dakatarwar da ake wa shugaban jam'iyyar Adams Oshiwole har sai an gama sauraron shari'ar. Babbar kotun Abuja kuma a wani umarnin ta ce muƙaddashin sakataren jam'iyyar Victor Giadum ne zai yi riƙon ƙwaryar jam'iyyar har sai an yanke hukunci, ko kuma sai in majalisar koli ta jam'iyyar ta yanke matsaya. Ganawar dai da shugaba Buhari kamar yadda gwamnan Yobe kuma tsohon babban sakataren jam'iyyar Mai Malabu ne bayyana ta dau matsayin dakatar da taron koli na jam'iyyar a talatar nan.
Aka je gaban shi shugaba wanda shine jagoran mu kuma shine ruhin wannan jam'iyya, shugaba Muhammadu Buhari, a nuna masa mataki da aka dauka da kuma shi ma yana amda shi. Wannan shine kadai mafita, shine kadai zai fidda wannan jam'iyya daga halin da take ciki. Wannan ya je kotu, wancan ya je kotu, wannan ya kori wannan, wannan ma ya kori wannan. Wannan shine rigingimu da ake ciki. Koma menene musabbabin wannan rikici? Ina gani wannan mataki da aka dauka shine maganin sa. Sannan kuma ba yadda za a yi jam'iyya da take da gwamnoni 20 da yawan yan majalisar tarayya da dattawa a ce ba ta da irin nan rigingimu ko kadan, ba zai taba yiwa ba. To amma ba ma so ta kai wannan matsayin, saboda yadda ta kai yanzu duk wani dan jam'iyyar APC wanda yake da kaunar jam'iyyar a zuciyarsa baya jin dani abin da yake faruwa. To kuma dole ne shugabanci abin da ya gada shi ne duk lokacin da aka shiga irin wannan hali shugabanni za su zo na su nemo hanyar gyara yadda za a fita daga cikin halin da aka shiga.
Shima shugaban gwamnonin APC Atiku Bagudu ya ce dage babban taron shine matakin da suke ga zai kai jam'iyyar ga cimma daidaituwa.
Mun yanke shawara tashi tsaye dan lokaci kadan warware duk matsalar da ke cikin jam'iyyar mu, da kuma mu neman damar sa a tsaga taron da aka yi niyyar na jam'iyya domin a bada dama a wannan aiki. Duk tsayen muke kuma kanmu hade yake.
An tambayi Mai Malabu ne me zai ce kan tunanin ita ma APC ta kama hanyar shiga irin rikicin shugabancin da ya kama PDP gabanin zaben 2015 da hakan ya kawar da Bamanga Tukur da Nada Ahmed Mu'azu.
Mu jam'iyyar mu yadda muke tafiyar da ita akwai fahimta a ciki, akwai kuma girmama juna. So dukkan abin da ya faru shi yasa duk abin da ake tunanin in ba manta kuka yi ba. Ku ɗan jarida kun san lokacin da Doyin Okupe ya ce jam'iyyar APC ba za ta wuce wata shida ba, in kuma ta wuce wata shida a ce masa shege. Kaga inda kuma ba shugabanci ba shugabanni, dawar haka ta wargaje, dawar haka kamar yadda ya faɗan ba za a zo wata shidan ba. Da ba a kada jam'iyyar PDP da take kan karagar mulki tsawon shekaru 16 ba.
Yanzu dai za a jira ga yadda za a warware wannan takaddamar daidai lokacin da babbar kotun Abuja ta mai tama da kotun ɗaukaka ƙara suka sanya ranar 20 ga watan nan duba ƙarar ta APC. Nasiru da Malika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.